Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 30 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Murtala ba mukanan labarai.
Sarfilu da alama, wato alama na nuna cewa ba makawa ga rufe ayyukan gwamnati nan Amurka yayin da 'yan jam'iyyar Republican Majalisar Wakilai suka kasa zartar da kudirin kasafin kuɗi na ɗan gajeren lokaci a jiya Juma'a. Jami'an Rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba Vladimir Putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar Wagner tare da bashi aikin kafa sabbin rundunonin yaƙi. Amurka ta yi kira ga Serbia da ta janye sojojinta daga kan iyakarta da Kosovo, lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojan Serbia da ba a taɓa gani irinsa ba.
To kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da ke jihar Sokoto ta yi watsi da ƙarar da jam'iyyar PDP ta shigar don ƙalubalantar gwamnan jam'iyyar APC.
Sai dai kotun mai alƙalai uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Haruna Mashelia ta ce masu ƙalubalantar rashin cancantar tsayawa takara saboda takardun makaranta sun kasa kare hujjojinsu.
Gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani game da hukuncin babban kotun tarayya da ya umarci jihar ta biya diyan naira biliyan 30 ga waɗanda aka rusa gine-gine.
Kotun lokacin da aka shigar da ƙara, mun yi hanzari a gaban kotun inda muke nuna mata cewa ba ta ma da hurumin sauraron wannan ƙarar. Kuma sigar da aka shigar da ƙarar ma ba siga ce wacce da sahihancinta da ingancinta.
Daga nan za a ji cewa ayyukan 'yan kungiyoyin asiri na ci gaba zama tushen tashe-tashen hankula a jihar Osun da ke kudu maso yamma. Za mu ji matakan da ake ɗauka, sai kuma shirin a dawo lafiya da baba ya kuma makere shirya kuma zai gabatar mana har ma da wasu daga cikin ra'ayin da kuma su waru ke aiko mana ta email. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lasariya. Ga kuma labaran duniyar. Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun kasa zartar da kudirin kasafin kuɗi na ɗan gajeren lokaci a jiya Juma'a, lamarin da ke ƙara yiwuwar rufe ayyukan gwamnati idan kuɗaɗe suka ƙare da ƙarfe 12 na safiyar gobe Lahadi. Kakakin Majalisar Wakilan Kevin McCarthy ya faɗa a jiya Juma'a cewa zartar da kudirin kasafin kuɗin na ɗan gajeren lokaci na da muhimmancin gaske domin wanzar da tsaro a kan iyakar Amurka da Mexico. Haka kuma zai baiwa 'yan majalisar muhimmin lokaci na tattaunawa domin cimma matsaya kan muhimman ayyukan kashe kuɗi. To amma kuma 'yan majalisar masu ra'ayin riƙau 'yan jam'iyyar ta Republican sun kawo cikas kan yunkurin. Daga bisani kuma McCarthy ya wallafa a shafinsa na X da aka fi sani da Twitter a da cewa wani ƙudurin dokar samar da kuɗaɗe ga gwamnati da aka soma a majalisar dattawa ba zai sami amincewar majalisar wakilan ba. Yanzu dai alamu na nuna cewa ba makawa ga rufe ayyukan gwamnatin Amurka a gobe Lahadi, yayin da 'yan majalisar dokoki suke ci gaba da zama baram-baram kan yawan kasafin kuɗin Amurka na watanni 12 masu zuwa, ci gaba da baiwa Ukraine tallafin yaƙi da Rasha, kulawa da shigowar bakin haure a kan iyakar Mexico da wasu tsare-tsaren tallafawa domin inganta rayuwar Amurkawa mabukata. Kasar Slovakia na gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a yau Asabar, wanda ke iya haifar da wato kasar ta yi watsi da goyon bayanta ga Ukraine, inda a maimakon haka za ta karkata ga Rasha. Tsohon Prime Minister Robert Fico da jam'iyyarsa sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓe na goyon bayan Rasha, kuma suna buƙatar dakatar da tallafin soji da Slovakia take baiwa Ukraine. Haka kuma Fico na da muradin toshe Slovakia daga shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. Jam'iyyar Progressive Slovakia a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar ƙungiyar tarayyar Turai ta EU Mikhail Simeka ita ce babbar mai ƙalubalantar Fico kuma babbar mai goyon bayan Ukraine. Masu fashin baki na cewa ɗaya daga cikin jam'iyyun da za ta iya samun isassun ƙuri'un da za ta kafa gwamnati a ƙashin kanta. A ƙasar Maldives ma masu jefa ƙuri'a sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagaye na biyu na zaɓe shugaban ƙasar. Shugaba Ibrahim Mohamed Soleh na neman tazarci a wa'adin mulki na biyu, inda zai fafata da ɗan takarar jam'iyyar Hamayya Mohamed Moise. Ba ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu da ya sami sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben farko da aka gudanar a watan Satumba. Masu fashin baki kan lamarin siyasa na cewa zaben na yau Asabar zai kasance wata raba gardama kan kowace kasa ce daga cikin India ko China za ta sami karbuwa a kasar da ke tsibirin tekun India. Sole yana fuskantar zargi-zargin cewa ya baiwa India damar yin abin da ta ga dama a Maldives ba tare da kulawa ba, yayin da jam'iyyar Minister People's National Congress ita kuma ake mata kallon yar amshin 19 kasar China ana sa ran bayyana sakamakon zaben a gobe Lahadi.
To nan ba da jimawa Murtala zai kawo mana karshen labarin duniyar, amma kafin nan kotun da ke sauraron karan zaben gwamna da ke zama a Sokoto ta yi watsi da karar da jam'iyyar PDP din takarta na gwamna Malam Sa'idu Umar suka shigar gabanta, inda suke kalubalantar zaben Ahmed Aliyu Sokoto na jam'iyyar APC a zaman gwamnan jihar. A jihar Kebbi kuwa dukkan bangarorin APC da PDP sun nuna fatan samun galaba a karar da jam'iyyar PDP da ɗan takarta na gwamna Mejo Aminu Bande mai ritaya ya shigar na kalubalantar zaben gwamna Nasir Idris na jam'iyyar APC. Daga Sokoto ga wakilin Muhammad Nasir da wannan rahoton.
Daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a karar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Sokoto Malam Sa'idu Umar ya shigar, akwai batun rashin cancantar tsayawa takara ta ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC Ahmad Aliyu Sokoto da mataimakinsa Idris Muhammad Gobir saboda takardunsu na makaranta. Sai dai kotun mai alkalai uku karkashin jagorancin mai shari'a Haruna Mashelia ta ce masu kalubalantar rashin cancantar tsayawa takara saboda takardun makaranta sun kasa kare hujjojinsu. Barista Jacob Ochidi SAN yana daga cikin jagororin lauyoyin jam'iyyar APC.
The issue of qualification of the governor and the deputy, and the tribunal held that both the governor and his deputy were qualified to have contested.
Ya ce kotun ta ce dukansu sun cancanta shiga takara kuma ba wata hujja da aka nuna gabanta wadda ta gamsar da ita na rashin tsayawarsu takara. Shi kuwa lauyan jam'iyyar PDP Barista S.O. Usman San ya ce tuni sun nuna wa kotun hujjojinsu na rashin cancantar waɗanda suke ƙara bisa ga abin da ya shafi takardunsu na makaranta.
And they were able to show, even came to the point that our own brothers, school headmasters, were someone responded school or the non-school, and the fact lies that his name was not found on the register of that school.
Sauran batutuwan da aka gabatar gaban kotun da aka yi hukunci a yau sun haɗa da rashin bin dokokin zaɓe da kuma rashin samun mafi yawan halattacin ƙuri'u da jam'iyyar PDP ke kalubalantar jam'iyyar APC. A ƙarshe dai kotun duk ta yi watsi da abubuwan da jam'iyyar PDP ke kalubalantar jam'iyyar ta APC a kai. Lauyan PDP ya ce za su nemi kofin shari'ar su yi nazarin mataki na gaba da za su ɗauka domin akwai kotuna biyu a gaba.
I was still in the game to look at the judgment and address our client accordingly.
Shi kuwa lauyan jam'iyyar APC ya ce duk inda za su je hukuncin ba zai canza ba.
The petitioners can try an appeal, but I am quite sure that this judgment will be upheld no matter the level it may be taken to.
A jihar Kebbi da ke makwabtaka da jihar Sokoto a iya cewa ba a san macito ba sai maya ta kare da mai dukan bangarori biyu da ke adawa da juna a kotun sauraron kararrakin zaben gwamna sun ce sun gamsu hujjojin da suka gabatar gaban kotun za su fitar da su. Barista Nura Bello yana daga cikin lauyoyin jam'iyyar PDP da ke kalubalantar zaben gwamna Nasir Idris na jam'iyyar APC.
Duk wanda ke kotu ya gai da cewa mun kawo shaidudduka waɗanda yake sun yi dubu gaban kotu. Ɗaya daga cikin shaidudukan da muka kawo masu nauyi masu ƙarfi shine mun kawo list ɗin waɗanda suka gama wannan makarantar shekarar 1979, 80, 81, 82 kuma babu sunan Abubakar Umar cikin waɗanda suka gama wannan makarantar.
Shi kuwa Barista Abdullahi Yahaya daya daga cikin masu tsayawa jam'iyyar APC ya ce sun kare waɗanda suke tsayawa akan zarge-zargen da ake yi musu.
Su ba su kawo hujjoji da za su nuna na farko cewa deputy governor ya miƙa fault certificate ba, cewa governor bai resign daga inda yake aiki ba da kamun ya takara, kuma hatta na maganan cewa an yi magudan zaɓe a gurare ko kuma ba bi ƙa'idojin kundin tsarin zaɓe ba. Basu tabbatar da wannan abubuwan ba.
Duba da yadda ake ta kai ruwa rana a gaban kotuna akan batun zaɓuɓɓuka ya sa masu lura da lamurran yau da kullum na ganin abin kunya ne a ce kotu ita ce ke tabbatar da wanda ya ci zaɓe bayan duk tsare-tsare da ayyukan da hukumomi suka gabatar kafin zaɓen da kuma lokacin zaɓen har ma bayan zaɓe. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala da ƙarshen labaran duniyar.
Jami'an Rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba Vladimir Putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar Wagner Andrei Troshev tare da baiwa Troshev din aikin kafa sababbin rundunonin yaki na sa kai a cewar bayanan sirri ne da kullun kan Ukraine na ma'aikatar tsaron Birtaniya. Rahoton ne a Asabar ya ce Troshev ya taka rawa a cikin dakarun tsaron Rasha a daidai lokacin da mayakan Wagner suka tada kayar baya a watan Yuni. An ce Troshev watakila yana da hannu wajen shawo kan sauran ma'aikatan Wagner don sanya hannu kan kwangiloli tare da Rasha. Rahoton ya ce watakila yawancin tsofaffin mayakan Wagner suna ɗaukan satan kar munafiki. A halin da ake ciki kuma gwamnatin kasar Rasha na bukatar masu shiga aikin soji 130,000 a wannan kakar, inda ta kara yawan shekarun waɗanda za su shiga aikin daga 27 zuwa 30 a cewar wata takardar sanarwa da aka wallafa a shafin intanet na gwamnatin Rasha a jiya Juma'a. Majalisar dokokin Rasha ta kada ƙuri'a a watan Yulin da ya gabata kan kara yawan shekarun shiga aikin soja. Wannan doka za ta fara aiki ne a ranar 1 ga watan Janairu. Amurka ta yi kira ga Sabiya da ta janye sojojinta daga kan iyakarta da Kosovo, lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojan Sabiya da ba taɓa ganin irinsa ba, da yake ganawa da manema labarai a jiya Juma'a. Kakakin Majalisar Tsaro ta fadar White House John Kirby ya ce muna sa ido kan wani gagarumin aikin sojan Sabiya da aka girke a kan iyakar ƙasar da Kosovo, wanda ya hada da wani hari da ba taɓa ganin irinsa ba na manyan makaman Sabiya da tankokin yaƙi da na'urori, wanda ya ce mun yi imani hakan wani abu ne mai tada hankali.
Murta labarin sanyin nake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kafin mu je ga jan martanin gwamnatin jihar Kano kan hukuncin da kotu ta yanke, za mu leƙa jihar Osun, inda ayyukan 'yan ƙungiyoyin asiri ke ci gaba da bunƙasa tare da haddasa masu ruwa da tsaki miƙewa don samar da mafita. Wakilin Hassan Umar Shambol na ɗauke da wannan rahoton.
A sakamakon rikicin 'yan kungiyar asiriye da afe a yankin Ijesha a jihar Osun, wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane, gwamnatin jihar Osun da wasu jami'an tsaro sun yi taro don nemo hanyar maslaha tare da samar da tsaro da zaman lafiya ga jama'ar yankin. Da yake jawabin buɗe taron, gwamnan jihar Osun Ademola Adeleke, wanda mataimakinsa na musamman Mr. Bukola Alalode ya wakilta, ya baiwa jama'ar jihar Osun tabbacin cewa gwamnatin jihar Osun ba ta barci kuma ba ta yi kasa da gwiwa ba don ganin cewa jama'ar yankin Ijesha da ma jihar Osun baki daya sun sami zaman lafiya.
I want to assure the public that the Osun State government is not resting neither sleeping to make sure that people in the community of Ijesha, especially Osun State generally, are living in peace.
Gwamnan na jihar Osun ya bukaci iyaye da su ja kunnuwan ƴaƴansu a game da aikata laifuffuka da take magana a wajen taron jami'ar da jama'a ta rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Osun. Uwar gida Yemisi Akolola ta nemi jama'a da su baiwa jami'an tsaro bayanai masu ma'ana a game da masu aikata laifuffuka.
Police cannot be inside every household. It is these people that we are calling cultists are sisters to some people, they are brothers to some people, they are fathers to some people, they are mothers to some people, they are living with some people. Why can't they give us information about them?
Mrs. Yemisi Akolola ta ce 'yan sanda ba za su iya kai ga kowane gida ba. Mutanen da ake kiran 'yan kungiyar asiri, 'yan uwan wasu mutane ne, ubannin wasu mutane ne, iyayen wasu mutane ne, kuma suna zaune a cikin jama'a ne. Me yasa ba za a ba su bayanai a game da su ba? Ta ce ku ba mu bayanan su don mu zakulo su kana a hukunta su. Ta buƙaci jama'a da ke rike da bindigogi a hannunsu da su miƙa su ga ofishin 'yan sanda mafi kusa da su. Ana shi jawabin a wurin taron Komandan dogarawan tsaron Amotekun na jihar Osun, Brigadier Abewodun Adewubi, mai ritaya, ya ce yawancin 'yan kungiyar asirin ai ƴaƴanmu ne.
So these good boys, they are our children, they are our brothers. So I want to advise the people of Osun to discourage their children in taking part
Brigadier Abeodun Adewobi yace yawancin ƴan kungiyar asirin ƴaƴanmu ne, ƴan uwanmu ne, kuma ƙannanmu ne. Saboda haka ina baiwa jama'ar jihar Osun shawara, musamman iyaye, da su gargadi ƴaƴansu a game da shiga kungiyoyin asiri. Da yake yin jawabi a wurin taron shugaban kungiyar dalibai ta ƙasa Nans a taƙaice reshen jihar Osun, Mr. Ademola Ogunpe ya shawarci matasa su daina aikata laifuffuka da tarzoma. Idan ba a manta ba, rikice-rikicen ƴan kungiyar asiri ya yi sanadiyar halaka mutane da dama a garin Shagamu na jihar Ogun, da yankin Ijesha a jihar Osun a kwanakin baya, da ma wasu garuruwa da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To Allah kyauta a gaida Hassan Umar Tambuwal. Gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani game da hukuncin babban kotun tarayya da ya umarci gwamnatin ta biya diyan naira biliyan 30 ga 'yan kasuwa ta rusawa shaguna da gine-gine a gefen babban masallacin Idi na Kano. Kimanin watanni uku da suka gabata daga Kano, wakilin Muhammad Ibrahim Kuri na ɗauke da ƙarin bayani.
Wasu ayarin 'yan kasuwa ne da aiki rusauna gwamnatin Kano ya shafa suka tinkari babbar kotun tarayya ta Kano da korafinsu game da lamarin. Gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ne ya bada umarnin rusa dukkanin gine-ginen kantina da shaguna na 'yan kasuwa da ke kewaye da filin Idi na Kano. Yana mai cewa gwamnatin da ta shuɗe ta amince da gine-ginen ne ba bisa ƙa'ida ba, kuma hasali ma an saiwa 'yan kasuwar wuraren ta haramtacciyar hanya. Sai dai a hukuncin babbar kotun tarayyar ta Kano a jiya Juma'a, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Samuel Amobeda, ta umarci gwamnatin ta Kano ta biya 'yan kasuwar diyar naira miliyan 30,000 saboda lalata musu dukiya ba tare da bin dokokin ƙasa ba. Jesse Samuel Amobeda ya ce matakin na gwamnatin Kano cin zarafi ne ga 'yancin 'yan kasuwar na mallakar kadara da kuma gudanar da hada-hadar kasuwanci wadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su dama. To sai dai gwamnatin ta Kano ta mayar da martani a kan wancan hukunci na babbar kotun tarayya. Barista Haruna Isa Dederi shi ne kwamishinan shari'a kuma babban attorney na Kano.
Kotun lokacin da aka shigar da ƙara, mun yi hanzari a gaban kotun inda muke nuna mata cewa ba ta ma da hurumin sauraron wannan ƙarar. Kuma sigar da aka shigar da ƙarar ma ba siga ce wacce doka da shari'a suka yadda da wato ainihin ita ba, da sahihancinta da ingancinta. To idan kai nazari ka dinga fito da hujjoji daban-daban, sai kaga cewa duk hukuncin da ta yi hukunci ne wanda ba zai iya wato ɗorewa da rayuwa idan aka je kotun ɗaukaka ƙara ba. Amma dai ba ma ganin laifin wani dan ya shigar da ƙara, ba ma ganin laifin kuma alkali dan ya yi hukuncinsa daidai da fahimtarsa. To mu kuma ba mu gamsu da hukuncin ba, ba kuma mu yadda da shi ba. Wannan shi ne ya wajabta mana shirya takardunmu domin shigarwa ga kotun ɗaukaka ƙara, wadda muke tabbatar da cewa za ta yi dube na tsanaki cikin la'akari da doka da adalci, ta kuma yi abin da zai zamo shi ne zai amfani al'ummar jihar Kano.
A cewarsa, hujjoji da shaidun da kotun ta yi amfani da su raunana ne, a don haka bai kamata a yi la'akari da su ba.
Za mu je mu gwada inganci ko rashin ingancin hujjojin a gaba idan Allah ya yarda. Kuma duk wani wanda zai yi wata magana ta ganin rashin dacewar abin da mai girma gwamna ya yi, to ka sani mu dai a bisa saninmu babu wani mutum wanda zai iya wato haramta wa mai girma gwamnan jiha iko da doka ta bashi akan tasarrufi da ƙasa. Duk da dai mu masu bin wato doka da oda ne, masu bin umarni ne, masu ganin kima da daraja da girma ne na shari'a, to amma kuma ba za mu fasa bin dukkan wato ainihin abin da shari'a da doka suka shimfiɗa ba, don tabbatar da cewa wannan buri na mai girma gwamna na samawa Kano kyakkyawan makoma ya tabbata.
Baya ga gwamnatin Kano, 'yan kasuwar da aka rusawa shaguna da kantina a gefen filin Igi na Kano sun gurfanar da hukumar 'yan sandan Najeriya da hukumar tsaro ta Civil Defense saboda an gudanar da aikin rusau ɗin ne bisa rakiya da kuma kariyar jami'ansu. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari, hukuma na ce majidadin Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 kuma 31. Yanzu haka a nan Washington DC a wukun muna cewa karfe 11 da kusan minti 20 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu kawo ƙarshen tattaunawar mu da Dr. Danjuma Adamu Ismail, ɗaya daga cikin daraktocin hukumar NIT da aka dora wa alhakin horar da masu harkar sufuri a Najeriya dake garin Zaria, wanda muka kwashe sama da wata ɗaya yana mana fashin baki akan ayyukan hukumarsa da kuma muhimmancin ayyukan hukumar wurin kiyaye hatsari a Najeriya. Ga dai ƙarshen hirar.
Daman da na gaya maka rabe-raben sufuri ya kasu kashi biyar ne. Akwai jirgin, akwai harkan jirgin sama, akwai jirgin ruwa, akwai jirgin kasa, akwai tafiyan sufurin kasa, to akwai na pipeline. Amma shi pipeline din shine wannan bututu, shi kawai ba wai ana daukan passenger bane, ba kuma ana kowane kaya ake dauka ba, dan shi daman sufuri yana daukan mutane ne da kaya. To shi pipeline ko kuma bututu yana daukan kawai kaya ne, kuma ba kowane kaya ba. Shi kayan da yake dauka ko na ruwa ko na gas. To duk waɗannan sufurin da zaka yi na gas ko na ruwa, inda zai dauki tsawon dogon awo ne. To in ba ta bututu yayi ba, to ba riba, zaka yi ta asara ne. Kamar yanzu da muke daukan moto, ake daukan mai daga Kudu ana kawo shi arewa nan ta manyan triloli. To inda a ce ta pipe da ake dauko shi, to zai zama da sauki cikin ba ma an kashe ba sai an kashe kudi da yawa ba. Inda kila yanzu daukan mai daga Kudu zuwa nan arewa, daukan kawai dakon yana kan wajen miliyan 1. To amma inda a ce akwai bututu da yake dauko mai, wannan cikin sauki ma ba ma za a kashe kudi da yawa ba. Kaji abin nan
akwai wani bai da alaka da magana hadari. Ila misali a ce zaka ga motocin mai sun taho ko a ce sun yi hadari a hanya, amma shi wannan man shi ma kuma ana magana ai fasa bututu misali.
To ai fasa bututu wannan sakaci ne kuma da gwamnati, ka gani, sakaci ne da gwamnati, saboda bayan da zaka sa kayinka kuma a ce baka kula da shi. Amma maganan hadari, to kowane yana da hadari, amma bature yayi ka'ida. Ko jirgin saman nan kana kallon shi nan, zaka duba ga mutane nawa yake dauka, amma yake tafiya a sama. Amma in ka bi ka'idan shi, sai ka zama lafiya ba abin nan. Amma komin rashin hadarin abu, in kai sakaci, to sai zan maka bambala'i. Amma komi da ka'idan shi, in ka bi ka'idan shi aka ce mu ga yanda ake kaza, ga yanda ake kaza, to sai ka zama lafiya.
Kenan da za a koma kan bututu wajen tura mai, duk da an rage ma haddura na manya-manya motoci da suke cinkusha ne.
Sosai ma, inda kaga da za a ce muna da jiragen kasan mu na aiki, bututunmu suna aiki, to hanyarmu ma titin da ake mana zai dade yana amfani. Amma yanci duk hanyar da za ka yi da za ka shekara 5 ta lalace. A ka'ida kuma akan yi hanya ne ta kan shekara 20-30 bai kafin ya mai mutu. To amma saboda kayan da muke dauka shi ke saurin kashe hanyar mu, akwai kayan da ka'idan shi shine a bi da shi ta jirgin kasa. Shi jirgin kasa zai dauki kaya mai nauyi fiye da na moto, tunda jirgi ɗaya na kan jirgin tarago ɗaya zai ije maka kayan trailer 30, yana dauka shi ɗaya, kuma ba wani matsala saboda ka'idan shi ne. Jiragen titin jirgin mu sun fi shekara 100, kuma suna nan inda ka'ida suna tafiya. Amma hanyar da suke abin da yasa hanyar mu ke lalacewa yan kwanakin nan, suna daukan kayan da ba su ya kamata da su a titi ba.
Masu sauraro an ce laifin daɗi ƙarewa, daga nan ne kuma za mu yi bankwana da Dr. Danjuma Adamu Ismail, ɗaya daga cikin daraktocin hukumar NIT mai kula da horar da masu aikin sufuri a Najeriya da ke a garin Zaria. tare da ya masa godiya, sai kuma godiya ta musamman ga wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da ma daukakin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri daga Washington nake muku fatan alheri. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To sai mu ce Allah ya sa baba. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aika mana ta email. To saƙonmu na farko ya fito ne daga Yusuf Meleda Gwarallo, jihar Bauchi. Ya fara da salama ya ce tilasta gwamnatin jihar Kano biyan diyyar biliyan 30 sakamakon rushe-rushen da gwamnati ta yi na gine-ginen masallacin Idi ta da kulta yi hakan abin takaici ne. Sai saƙonmu na gaba da ya fito daga Salihu Isa Fana, ƙaramar hukumar Dandi, Kamba, jihar Kebbi. Ya ce biyoyin Hausa muna fatan cin zarafi da nuna rashin so da ake dangantawa da siyasa. Muna Allah ya shiga tsakanin nagar da mugu ya kama na ƙarshen lamarin. Wato sai mu ce amin summa amin. Daga nan sai saƙon Shehu Adamu Rijo ya ce haƙiƙa babu abin da muke son gani a yanzu sai ganin bulala hukunci ta sauka jikin matan nan guda biyu da aka kama ɗauke da harsasai a jihar Nasarawa za su shigo da su kwanta gwar jihar Mutaneja domin su girbi abin da suka shuka. Allah ya kyauta amma kan abin akwai ban mamaki ganin yadda aka san mata da tausayi amma kusan sai gashi an same su da aikata wannan mugun aiki da rana tsaka. To amin sai mu ce Allah ya kyauta. Daga nan sai sakon Malam Hamidu Kalala Buwa jihar Difa ya fara da sallama ya ce biyo Hausa farko ina muku fatan alkhairi. Ina muna addu'ar ƙasar mu Niger bisa zaman lafiya. Allah ya kama na zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasar mu Niger har ma da ƙasashen mu na Afirka baki daya. Amin summa amin. Daga nan sai saƙonmu na gaba da ke cewa albarkacin ranar fassara ta duniya da ke gudana a yau, muna kira ga shugabannin ƙasashen Hausa da su lalubo hanyoyin fassara sabbin kalmomin harshen Ingilishi da na kimiyya waɗanda ba kasafai ake samunsa a harshen Hausa ba. Saƙo daga Sani mai lange-lange ya luwaya wuri. To muna godiya ga waɗanda suka samu aiko da saƙo, sai a ci gaba da aikowa. Mun gode. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a taƙaice.
A takaice, 'yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun kasa zartar da kudirin kasafin kuɗi na ɗan gajeren lokaci a jiya Juma'a, lamarin da ke ƙara yiwuwar rufe ayyukan gwamnati idan kuɗaɗe suka ƙare da ƙarfe 12 na safiyar gobe Lahadi. To sai dai wasu rahotanni na cewa majalisar na nan na shirin zama domin kada ƙuri'a akan wani kudirin dokar samar da kuɗi na ɗan gajeren lokaci. Kasar Slovakia na gudanar da zaɓen 'yan majalisar dokoki a yau Asabar, wanda ke iya haifar da ƙasar ta yi watsi da goyon bayan da take baiwa Ukraine, inda a maimakon haka za ta karkata ga Rasha. Tsohon Prime Minister Robert Fico da jam'iyyarsa sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓen goyon bayan Rasha, kuma suna buƙatar dakatar da tallafin soji da Slovakia take baiwa Ukraine. A kasar Maldives ma masu jefa ƙuri'a sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasar. Shugaba Ibrahim Mohamed Soleh na zaman tazarci a wa'adin mulki na biyu, inda zai fafata da ɗan takarar jam'iyyar Hamayya Mohamed Moise. Ba ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu da ya sami sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa a zaɓen farko da aka gudanar a watan Satumba. Jami'an Rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba Vladimir Putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar Wagner Andrei Trushev tare da bashi aikin kafa sababbin rundunonin yaki na sa kai, a cewar bayanan sirri na yau da kullum kan Ukraine na ma'aikatar tsaron Burtaniya. Amurka ta kira ga Serbia da ta janye sojojinta daga kan iyakarta da Kosovo, lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojan Serbia da ba taɓa ganin irinsa ba, da yake ganawa da manema labarai a jiya Juma'a. Kakakin majalisar tsaro ta fadar White House John Kirby ya ce muna sa ido kan wani gangamin aikin soja na kasar Serbia da aka girke kan iyakar kasar Kosovo, wanda ya hada da wani harin da ba taɓa ganin irinsa ba na manyan makaman Serbia da tankokin yaƙi da na'urori, wanda mun imani hakan wani abu ne mai tada hankali.
to madalla masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima misalin karfe 9 a ogon Najeriya ne jar kamar Chadi zamu sake da wani sabon shirin idan Allah ya yarda idan sake jin wannan shiri da masu raro shirye-shiryen mu sai a ziyarce mu a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri sai kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni tare da hada shirin har ma da injiniyan Mateo Malama Helen daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa salamu alaikum.